maifa dan gore shi ne kyakkyawan shi ne karamina abara yayi macewa Allah ka jika Ibrahim ta kushewa ina gani dai dora ta zo ma an yi gaba na ina kallo an kashi yayi na gaba na suna duka ne na koma da zukun kauna makaranta boko haram islama sharafi sharafi kuma ya sharafi
kuma mun da wari tare in yaro ado yaro mai sharafi sharafi sharafi
kuma da saka dare sai karatu yayin tsayawa ba aikin yi babu kudin da zan yi kashewa sai da hijinani shiga fim kan hausa sanatar da kaya na da tafi da shan mota sarki ado kana gabuwa ko da me kaje an fika sai ga nufage na sauka gidan inna ta sharafi 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 sharafi
kusa kuje na bari tare in yaro ado yaro mai sharafi sharafi sharafi
amma zagani na daga gafa daraje da lahoro Media, Gosali Sumazo, Samishi, Sansi, Ebini, Marahama, Yubana Abinchi, Nachineka, the Bamantaba, Malina, Uta, Yachike, Adamazango, Meka, Oka, Menene, Kazo, Yimima, Tenechi, Oka, Nazone, Yimfim, Denghosa, Zamu, Kamara, Alinu, Koezino, Seye, Hidalia, Yachi, Allah, Zayima, tashi sai gani na yumaka akwana tashi sai gana fim din Hausa har mai suna take zannina jama'a sun sani ne kallon fim din Hausa kowa ya sani idan yana jin wakar Hausa kai dole ka sani idan kana jin kidan Hausa afake ne kida da ku aishi ne ogana afake waka bili ode ogana Again, she don't know what's a little bit of a
little bit of a little bit
of a little bit of a little bit of a
little
bit of
a little bit
of a little
bit of a little bit
of a little bit of
Is a way of the ship.
kutaruzi
Izo mwenda vishemu
Sharuna kudu
Izo mwenda vishemu
Lawa ala sangora Sharafi, sharafi
Uzo mwenda wari tari Yaro adu, yaro me Sharafi, sharafi, sharafi
Uzo kuja tari Na nabari nani adu Yaro me, sharafi, sharafi, sharafi